some things I've done when I was so wild. Some things that I should not have done, just trying to be the man. Me to calm right down. The last thing I was thinking of made me become a man. Yeah, 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 yeah. I found love I can feel. It's like walking in sunshine. This is it, something real. Let's get on, don't wanna waste time. I found love and I know it's something meant to be me. I don't wanna be the same, cause I feel the need deep in me. Ooh, my baby has this thing she does and she only, yeah, makes my imagination buzz, makes me feel quite the man.
Da 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 da